Kwamandan Rundun Sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya, Major General Besun Akin Oluyo, ya kaddamar da wata kotun soja na musamman da zai hukunta wasu jami'an soja 21 da ake zarga da aikata wasu laifuffuka daban-daban a yayin da su gudanar da ayyukansu. An dai kaddamar da wannan kotun ne a barikin soja da ake kira Mai Malari da ke garin Maiduguri, karkashin jagorancin Major General Abdullahi Ibrahim, wanda zai kasance shugaban wannan kotu da ake kira President of the Court da kuma sauran mambobin kotun. Kwamandan soja Major General Akin Oluyo ya ce wannan kotu za ta yi gudanar da aikinta ne ba tare da wani katsalandan ba, kuma za su tabbatar cewa kotun ta yi aikinta ne cikin adalci, goyon bayan ko kuma dore wani bangare gindi ba. Kwamandan ya ce mutane 21 ne dai ake sa ran za a yi masu shari'a da kuma su aikata laifuffuka daban-daban, sai dai ba bayyana irin laifuffukan da ake zargan jami'an sojan da aikatawa ba. Sai dai a baya irin wannan kotun soja na musamman da aka kafa a garin Maidugurin ta yanke hukunci ga wasu jami'an soja da dama, da wasu suka hada da laifin fyaɗe da cin zarafin jama'a da arcewa a bakin aiki da kisan kai da gangan gafararen hula da dai wasu ayyuka da suka sabawa tsarin mulkin kasar nan. Bayan kaddamar da kotun ne kuma muka tambayi kwamandan rundunar soja na Operation Lafiya Dole Major General Benson Akin Oluyo ko yana da masaniyar irin laifuffukan da waɗannan jami'an sojan suka aikata. Ga dai abin da ke cewa,
offenses are either administrative or operational in matter, and the details are known to them. It is aimed to just enhance discipline within.
Yace laifuffukan da ake zargansu da su shine abin da ya shafi ayyukan office ko kuma yanayin yadda suke gudanar da ayyukan nasu, kuma su suka san bayanan. Amma abin da muke so mu aiwatar a nan shine mu tabbatar cewa an bi doka, ana yin da'a a wannan tiyatar. To ku har tsawon wani lokaci ne wannan kotu za ta dinga gudanar da ayyukanta?
This is a court that we don't influence it. As soon as I've negotiated them, they work with you. You had my something, fairness, equity and justice.
Yace wannan kotu ce mu dai muna so mu ga an samar da daidaito da adalci, dan shine dalilin kafa su. Kuma ko da an yanke hukunci, jami'an kolin soja ne ko za su tabbatar da wannan hukunci, kuma duk wanda ya gabe gamsu ba yana da hukuncin daukaka kara. Saboda wannan kotu tana nan kamar sauran kotuna ne da ake gudanar da shari'a a ciki, a cewar kwamandan rundunar soja na Operation Lafiya Dole Major General Benson Akin Oluyo. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.